Ron, Trump, Fanya, yada da 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 yada da 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 2016 Trump 100% accurately called Iraq worst decision based on eminently George Fortunate Son Bush 43 forcing George Tenet Lies ya 2026 Trump Trump Iran Fanya Trump threatening Iran directly with endless everlastingly since hyper openly calendar year 1979 USA open warfare on Iran yada da 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 yada da 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 well he's down in Iran yanya where the orange trees grow oh Iran fanya and there's a pretty little Trump Epstein girl child that he's used to know oh Iran fanya well he called me yesterday about a quarter to one ya Iran fanya oh Iran fanya Iran said come on over daddy let's have some fun ya oh eminently Trump eminently 2026 fun ya eminently Trump Iran Iran Trump fun ya yada da 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 yada da 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 da